بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا يتبتى الله سبحانه وتعالى وانديبام إيكو مساكة داو وادكو دومين شي غبرة كراتون دمك فارانا إلمين أصول الفقه. Munyi karatu har zama 30 akan littafi na Matnul Warakat a cikin ilimin usulul fiqh, wato littafin nan na Imam al-Haramain, wanda muka yi isti'ana da littafi wato sharhin sa na Qurratul Ain fi sharhi Warakat Imam al-Haramain na al-Imam al-Juwayni, wanda sharhin nasa shi kuma na al-Imam al-Hattabi al-Hattab al-Maliki. Yau kuma ci gaban mu zai zo ne daga cikin littafi mai suna Usul Madhhab al-Imam Malik, wanda wani babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Kaf al-Mahjubi al-Wallati al-Shanqiti ya rubuta shi. Wannan littafi za mu zo mu muqaddima mai wadatarwa a kansa, amma dai a takaice za mu so mu fara da muqaddima akan menene wannan mawdu'i na usulul madhhab al-maliki, me ya kunsa, me zamu ji a ciki. Da farko, saboda dabi'a na malamai ya saba ko sun saba da duk in za su yi magana akan wani abu sai sun yi bayani a takaice akan wannan abin menene shi, domin in aka san shi a dunkule za a fi gane shi a fassala din rarrabe. Da farko, usulul madhhab al-maliki, menene usulul madhhab al-maliki? Abin da ake nufi da usulul madhhab al-maliki shine wato wasu hujjoji da yake zamu bi daya bayan daya, kalmomin ne zamu bi su daya bayan daya mu ga me suke nufi, saboda mu san ina wannan abin ya dosa. Amma a takaice, usulul madhhab al-maliki yana nufin wato menene abin da mazhaba ko malaman mazhaban malikiya suke gani shine hujja, shine abin dogaro. Dukan mu kowa, duk musulmi ya sani babban abin dogaro ga dukkan musulmi shine Alkur'ani mai girma, anan ake ciro hukunci, anan ake kafa hujja. To sannan kuma daga wannan Alkur'anin, wato Alkur'ani mai girma din yayi mana ishara zuwa ga wasu abubuwan da su ma abin dogara ne, kaman sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaman ijma'in malamai masana, kaman qiyasi daga Alkur'ani da hadisi ko daga ijma'i din ma. Hakanan aka zo aka kawo wasu ma daban-daban irin su al-maslaha al-mursala, saddu zara'i da sauransu, wanda wasu suna ganin cewa hujjoji ne, wasu kuma suna ganin ba hujjoji bane. To an yi sabani anan, menene hujja, menene ba hujja, bayan wannan al-muttafaq alaiha wadanda suke guda uhudu. To wannan fanni abin da zai koyar da mu shine ya koyar da mu menene madogara a wajen malaman mazhaban malikiya, saboda tuhuma yayi yawa kwarai akan daga wasu waɗanda suka dan fara buɗe littafi suna karatu suna ganin sun san wani abu, suna cewa a bar mazhaba, a bar qalawa ne, a bar qalawa ne, a koma a rike qala Allahu wa qala ar-rasul, saboda Allah shine mai alqur'ani, shine mai wanda ake bautawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya koyar da mu yanda ake bauta. Saboda haka mu bar maganar Imam Malik, mu bar maganar Imam Shafi'i, kawai mu dauki maganar Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ilimin zai warkar da mu daga wannan cutan mu gane cewa in mun dauki maganar Imam Malik, ba mun dauki maganar Imam Malik saboda shi ne wannan bawan Allah da aka haife shi a garin Madina ya kaza ya kaza ya kaza, ba a'a, mun dauki maganar shi ne saboda shi ma ya dauko ne daga Alkur'ani mai girma, kuma mun sani ya fi mu sanin wannan Alkur'ani, ya fi mu sanin wannan hadisin, wanda wannan yana daga cikin abubuwa masu dan tara'if da ake hikaitowa irin wannan. Shine wata mata aka sai ta je wajen wani malami tana neman fatawa, wani malami irin wayannan malaman wanda suke cewa a bar mazhaban Malik, a bar mazhaban wani da wani, take ce masa da Allah ina neman fatawa ne akan hukuncin wanda ya aikata kaza, menene hukuncin sa? Sai ya ce mata, to in baki fatawan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko in baki fatawan Imam Malik? Sai ta ce, a ka ba ni Imam Malik. Sai ce, subhanallahi, abar annabi a koma ga imam malik sai ta ce a a ai na annabin sallallahu alaihi wasallama nake so na kuma san imam malik ya ga wannan to kuma na san imam malik yafi ka sanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi to wannan shine abin da muke son magana akai saboda haka yanzu zamu dan yi magana akan kalmomin nan usul al-madhhab al-maliki da farko kalmar usul abin da take nufi mun riga mun yi a cikin farko-farkon karatun mu na ilimin usulul fiqi sanda muke karatun matnul warqat amma a takaice akwai ma'ananta na lugha akwai ma'ananta na istilahi usul abin da yake nufi shine asalin abu asalla na abu madogara wato inda aka tsuro abubuwa ma minhu shay'u aw wani ta'rifi wani kuma ta'rifin yace ma buniya alaihi shay'u da sauran tarifat wanda mun yi mun gabatar da su kuma mun yi fadi munakashat din da ke cikin su shi ko kalman al-madhhab al-madhhab kalma ce wacce ta samo asali daga zahaba yadhhabu wanda kuma an sata a wazani na maf'alu kuma maf'alu inda zamu shiga ilimin lugha ilimin sarfu zamu ga cewa malaman lugha suna fadin cewa idan kalma ta zama tazo ana cewa wannan mazhab maf'al din nan masdar masdar al-mimi al-masdar al-mimi shi kuma al-masdar al-mimi yanda ake samo shi ya zama a wazanin maf'alu to shine idan ya zama thulathi ne dama ba a ism masdar ba a fitar da shi sai daga thulathi sannan kuma thulathi din nan ya zama ba maksur al-ayn ba ayn din tsakiya din sa ba maksur bane kaman a wajen mudari nake nufi kaman kasara yaksiru wannan ba za a ce masa maf'alu ba sai dai a ce maf'ilu maksiru hakanan ya zama kuma ba wawiyal ayn ko mu'tallal lam ba wato karshen sa ba mu'tal bane ba irin su waqayqi wa ayi zanayazni da sauran su ba irin su ba to idan aka sami fi'ili yazo a wannan wazanin na maf'alu sunan sa masdar al-masdar al-mimi shi kuma al-masdar al-mimi abinda yake nufi dayan biyu ne ko dai ka dauke shi akan cewa masdar din ne wato kawai kamar a ce zahaba madhhaban ya tafi tafiya ya tafi tafiya ko kuma ka dauke shi akan cewa mawdhi ne kamar ismul makan ne wajen yin wannan abin ne so idan ka ce zahaba madhhaban akan ma'ana na biyu zaka ce to ya tafi wani waje da yake san tafiya to a wannan zaka iya daukan mazhab na malamai ma akan haka shin mazhab tafiyan malai imamu malik tafiyan imam abu hanifa ko kuma matafiyan sa inda ya tafi din duka wayannan zasu iya dauka al maliki kuma ana nasa wato mazhabul maliki abinda ake nufi da shi mazhaba na al imamu malik al imamu malik ba sai mun yi magana mai tsawo akan sa ba an san shi kawai huwa malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ابن غيمان ابن عمرو ابن الحارث ابن عمرو شو كما الامام مالك شيني مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر ابن جليث ابن غيمان ابن الحارث ابن عمرو وهو ذو اصبح الاصبحي المدني الامام الامام مالك هنا وندا an haife shi a riwaya mafi inganci a shekara ta 93 ya rasu shekara ta 179 al-imam malik ba sai mun tsawaita cikin bayanin sa ba kowa ya san shi kowa ya san imaman sa da jalalan sa abin da yafi muhimmanci shine mu magana akan menene mazhaba saboda mun fadi akan ma'anan sa na lugha ne kawai to amma a wajen malamai din idan suka ce mazhaba me suke nufi da shi mazhaba shine matafiyar wani daga cikin malamai mujtahidai mujtahidi na aka faɗi kalmar mujtahidi yana nufin wanda ya kai wani kololuwa ne a ilimi to mazhaba matafiya na tunani na mahangansa ga alqur'ani da hadisi akan wata fatwa akan wata matsala ijtihadiyya akan matsala ijtihadiyya wannan kalmar tana da muhimmanci matsala ijtihadiyya ba wai kawai a kowane matsala ne za a ce mazhaban wane mazhaban wane ba a sai idan ana magana akan matsala ijtihadiyya abinda kuma ake nufi da matsala ijtihadiyya shine matsala wacce za a iya yin sabani akan ta wato laysat nafsan qat'iyan ko kuma a ce laysat qat'iyyat dalalati wala qat'iyyat thubut zuwan ta ba qat'i bane haka nan kuma ma'anan ta ma ba qat'i bane za a iya bincike a ce tana nufin kaza ne ko tana nufin kaza to idan haka ya faru ana cewa to akwai mazhaban wani akwai mazhaban wani amma idan abu yazo ainihin shari'a ne qat'i thubut ne qat'i dalala ne irin wanda ake cewa al-ma'lum min ad-din bi ad-darura ne to wannan ba maganan mazhaba ko ba mazhaba ba ba zai yi ka ce wai mazhaban Imam Malik shine sallah wajibi bane ba wannan magana sallah wajibi ne ba maganan mazhaban wani bane ko mani wannan shine ainihin shari'a wannan a takaice shine abin da ake nufi da mazhaba so usulul mazhab al-maliki idan aka ce ana nufin madogara na mazhaban malaman na mazhaban malikiya menene a ganin su hujja ne menene a ganin su ba hujja ba a yanzu zamu shiga mu gani a wajen malaman malikiya menene mazhaba ai menene wannan usul din wanda shine abin da wannan littafin namu zai yi magana akai usulul mazhab al-maliki wanda nace al-allama ibn abi kaf ya rubuta to an yi rubuce-rubuce da yawa akan mazhaban malikiya wasu sun yi rubutun ne sun saka shi ne a cikin littafin su dake magana akan mazhaban malikiya wasu kuma a cikin littafin dake magana akan usulul fiqi wasu kuma a cikin wasu munasabat wasu kuma sun kebance wannan fanni da rubutu kamar littafin da zamu karanta a cikin wadanda suka yi magana akan wannan akwai manya-manyan malamai irin su al-allama ibn al-qassar al-maliki yayi rubutu yayi magana akan wannan kuma ya fadi yawan usul na mazhaban malikiya a wajen sa akwai irin su al-allama ibn al-arabi al-maliki akwai al-qadi iyad akwai abul walid al-baji akwai sauran malamai da yawa kowa kuma sun yi sabani akan misali ibn al-qassar yana cewa usul na mazhaban malikiya guda shida ne a wajen sa ya kawo su al-kitab wa sunna wal ijma' wal qiyas wa amr ahli al-madina da sauran su al-imam ibn al-arabi shi kuma yace guda tara ne wanda ya kawo su a cikin al-qabas fi sharh muwatta al-imam malik ibn anas sharhin sana muwatta karamin yana da sharhi guda biyu ko akwai al-masalik akwai al-qabas to a cikin al-qabas din ya kawo kuma ya kawo ya saba da wasu da yawa abul shi kuma wannan al-qadi iyad yace guda hudu ne akwai al-kitab wa sunnatu wa amal ahli al-madina wal qiyas bima kawo ijma'i ba ijma'i kawai ya sashi a cikin ijma'u ahli al-madina ne tunda idan an yi ijma'in al'umma kaman ahli al-madina su ma sun yi ijma'i sannan akwai waɗansu waɗanda sun ƙara abubuwa da yawa akan wannan kaman misali al-imam shahabuddin ahmad ibn idris al-qarafi a cikin littafin sa tanqihul fusul da sharh tanqihul fusul din ya kawo ya ce guda 19 ne ba guda 9 da ibn al-arabi ya fadi ba ba guda 4 da qadi iyad ya fadi ba ba guda 6 da ibn al-qassar ya fadi ba ba wasu abubuwan da wasu suka saba ba duka shi ya ce guda 19 ne kuma ya kawo su ya ƙara wasu abubuwa da yawa a ciki zamu zo idan muka zo baitin da ke magana akan wannan abin inda malamin ke cewa adillatul madhhabi madhhabil aghar malikin al-imam 16 zamu dan ƙara bayani akan wannan insha Allah sannan shi malamin da ke wannan wanda ya rubuta wannan littafin ya ce guda 16 ne to akwai waɗanda suka saba amma abin da ke kawo sabanin gaba daya wato abubuwa ne daban-daban abu na farko Imam Malik ba shi yazo ya kidaya ya ce ga adilla na mazhabana ba malaman almajiransa ne da almajiransa su ne suka zauna suka karanci mazhaban nan nasa suka yi istinbatin waɗannan suke ganin su ne hujjojin da Imam Malik ke dogara a kansu dalili na biyu da ya kawo wannan sabani shine yanda mutum wani yake ganin abu hujja ne wani yana ganin ba wannan abin ba hujja bane sannan abu na uku wasu suna kunshi abubuwa cikin wasu misali wani zai ce al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas wani kuma zai ce a'a ba haka bane tsarin nasul kitabi zahirul kitabi mafhumul kitabi dalilul kitabi da sauransu al-kitab din kadai guda daya sai ya zo ya rarraba su filla 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 maimakon ya ce qur'ani kadai da sunna da biyu kenan sai ya ce a cikin al-qur'ani akwai az-zahir akwai an-nass akwai kaza akwai kaza akwai kaza dukan su sai ya raba su a matsayin hujjoji nan zamu tsaya a karatun mu na yau karatu na gaba insha Allah zamu ji bayani akan mawallafin wannan littafin da kuma takaitaccen bayani akan littafin sannan mu shiga karatu cikin wannan littafi insha Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.